Baba Suja, Sarkin Labari.
Hukumar ta tafi nafinai ta kama wasu mawaka saurayi da budurwa sun kulla kansu a studio suna kwanan waka wataƙila wakar ce take da dogon baiti
aya gudi Allah ga insha Allah wannan hakan ba ta ƙara faruwa ba kai kwana muka yi
ni dai na dauke shi a matsayin kaddara amma insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba
akwai cikakken labari su kuwa wasu mutane uku da ake zargin sun yi karo karo da taron dangi wajen yi wa wata matashiya cikin da ta jima da haifewa sun sami yancin kansu
ba zai da za a yi ma a hankali sai a adalci a ce da ana danganta shi ga mutum uku wannan hankali ma ba zai dauka ba wallahi tana kuma shari'a musulunci
to ko yanzu ina jaririn a hannu guda kuma wata mata ce ta nemi mijinta da ya sauwake mata saboda mugun duka da kuma kwana da kawayenta da take zargin yana yi subhanallahi
he do beat me up with belt with hands with slap most of the time he's sleeping with my friend at hotel
to turancin nata dai yana cewa a wani hotel suke shuka badalar kuma da bel yake jibgarta za kuma miji yadda aka kwashe tunda dai an ɗebo ta da zafi bayan fannin mu na lafiya akwai fannin zawarawa
daga lokacin da muna zance da ita dai aka kawo kuɗi aka yi komai sai wani ya shigo yazo sai nuna kuɗi ya kawo har da mu kullun mota da iyayen gabaki dai sai suka juya mu baya
domin jin cikakkun waɗannan rahotanni har ma da wasunsu sai kuɗan da aka ce mu kaɗan ba da yawa ba me sauraro da sallamar muke farawa kuma Ibrahim Abdullahi soran dinki ne yake fadin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan mu kuma da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda wanda bisa al'ada shirin mukan yi mabudi da karatun labarai wanda a yau Jakada Bahari Isa zai karanto mana su
Kungiyar wayar da kan mata kan illolin ta'ammali da miyagun kwayoyi a nan Kano ni wanda ta sha alwashin zagayawa lungu da sakuna ciki har da asibitoci da gidajen biki a karamar hukumar Gwale da ma jihar Kano baki daya dan fadakar da matan shugabar kungiyar Hajiya Rabi Dahiru a lokacin da take jawabi yayin wata ziyara da ta kai ofishin shugaban sashen lafiya a karamar hukumar ta ce yunkurin ya biyo bayan yawaitar shaye-shaye da ake samu a tsakanin mata a nasa jawabin shugaban sashen lafiyar Sani Abdullahi Bagwai yayi na'am da wannan yunkuri anan kuma shugaban kungiyar gamayyar ƴan tebura a kasuwar Kantunkwari Alhaji Minniru Yunusa Dandago ya ja hankalin mahukunta da su ƙara sanya ido kan tafiyar shugabancin kasuwar duba da yadda jita-jita take zagayawa cewa ana shirin sauya shugabancin kasuwar ba bisa ka'ida ba a zanta wasu da gidan rediyon Dala Alhaji Minniru Yunusa Dandago ya kuma buƙaci ƴan kasuwar musamman ƴan tebura da su kasance masu bin doka da oda shi kuwa shugaban kungiyar kwallon kafa ta Sharada United dake karamar hukumar Binni a nan Kano Rabi Muhammad Datti ya ajiye aikin sa na jagorancin kungiyar Rabi Muhammad Datti a wata sanarwa da yi a sashin sada zumuntar WhatsApp din kungiyar a makon nan ya ce ya ajiye aikin nasa ne sakamakon waɗansu dalilai wanda har yanzu bai kai ga bayyana su ba
to sannu Buhari ita kuwa Jakadiya Maryam Adam Muhammad za ta karanto wasu daga cikin sakonnin ra'ayoyin ku ne da kuka turo kan jigon rahotannin mu na jiya wanda ya kalli batun wani mutumi da aka gurfanar a gaban kotu wanda ake zargin yana yawo da amalanke a kasuwar ƴan katako ta Batirawa yana kuma sungume kayan daki na mata samfurin kwaba da kujeru
sakon mu na farko zamu fara da maman Adnan Sheka inda take cewa Allah ya shirye ka barawon kujera gashi nan ka kare a kurkuku shi kuma Kamis Kawari Ikrar jihar Kaduna cewa matashi bai satar gado a amalanke Allah ya shirye ka mai dibar kayan mutane sako daga Umma Abubakar haba mai amalanke maimakon ka nemi na kanka sai ka bige a satar gado da kujera Allah ya shirye ka sako daga Malam Balarabe Sheka ita kuma Nafisa Usman cewa sai Allah ya shirye ka amin wannan mai amalanke Allah ya shirye ka ka daina diban kayan tani sako daga Samina Abubakar Sharada Maryam Sheka cewa ta mai sata a nemi sana'a a daina dan hali Allah ya shirye ka amin da shi zamu karkare masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakunan su ba mun gani muna gode
to daga sakonnin rayoyin jigon jiyan sai kuma jigon rahotannin mu a yau wanda zai kalli batun kaman da hukumar ta tafi na finai tai inda ta kama wasu mawaka saurayi da budurwa sun kulla kansu a studio sun kwana wai suna yin waka wata kila wakar ce take da dogon baiti hukumar dai ta samu labarin zargin cewa a wannan studio din ana yin wasu irin wakoki na musamman samfurin kwana a dakin wakar maza da mata wato dai sila kur suna yin baitin irin wanda suke yi tunda dai kofar a kulle take su kadai ne a ciki kaga kenan ba wanda ya san irin wannan baitin da suke yi na cikin dare har zuwa asubahi wanda sai gari ya waye suke budewa to wannan rahoton zargi da hukumar ta samu daga al'umma sai ta gayyaci jami'an hukumar hizba inda su kuma suka dira wannan studio kuma suna zuwa sai ga wani sangamin kato sun kwana a studio din wai suna yin aikin dare mai nauyi kuma mai tsawo amma kuma sai dai mu da muka tambaye su maimakon su mana dogon zance irin baitin nasu sai suka yi mana dan gajere
ya gode Allah ga insha Allah wannan hakan ba ta kara faruwa ba kai kwana muka yi
ni dai na dauke shi a matsayin kaddara amma insha Allah hakan ba zai sake faruwa
to shugaban hukumar ta tafi na finan dai ta jahar Kano Isma'il na Abba Fakalla ya ce dama tuni hukumar ta haramta kaiwa dare a studio ba ma wai kwana din ba to amma ga mamakin su sai gashi waɗannan matasa su sun samu guri sun mamike kafar su har suna kwanan baiti dan haka yace hukumar ba za ta bari ba
ba za mu bar wannan ba lalle za mu dauki mataki na ba sani ba sabo dama muna ta bibiya bayan wayannan ma akwai studio din da muke samun labari to wani mai studio wanda yake mata waka to lalle ne doka ta bashi zuwa karfe 10 na dare cewa a tashi saboda idan ka kalli wakokin nan da ake yi mafi akasari mata da maza ake dan haka wannan izina ne da jan kunne kuma ga wayanda suke yi ba mu kai gare su ba yanzu dai mun rufe studio din sannan kuma muna neman shi kansa mai studio din
Wannan dai shine jigon rahotannin mu a yau wanda za ku iya aika mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809114499 muna da ku to a inda hukumar ta tafi na finan take cewa ba za ta bar mawakan saurayi da budurwa masu kulla kan cikin dare a studio suna kwanan baitin ba su kuwa wasu mutane uku da ake zargin sun yi karo karo da taron dangi wajen yi wa wata matashiya cikin da ta jima da haifewa sun sami yanci zargin da ake wa matasan dai ya sa an fara kai su hukumar hizba daga nan kuma sai kungiyar kare haƙƙin dan adam karshe kuma aka kare a gaban kotun shari'ar musulunci wadda ke zamanta a first office karkashin mai shari'a Garba Kamilu inda aka dau tsawon lokaci ana tabka wannan shari'a a wannan karan kuma kotun tace bata same su da laifi ba ta wanke su dan haka ne ma jakada Abubakar Sabo ya zanta da su suna masu farin ciki da adalcin kotu
ina yi wa Allah godiya akan wani zargi da yarinya take yi mana yau shekara uku kenan muna jan wannan kes amma yau wannan kotu ta ga ba mu da wani haƙƙi a cikin ta wanke mu na gode wa Allah Allah ubangije sa wai zama izina a gare mu Allah kiyaye na gaba
alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma wannan kotu ta musulunci mai adalci
ina godiya da wannan rana da kotu ta wanke sunana daga zargin da ake mun
shi ma lauyan da yake kare su Barista Rabi'u Sa'id ya magantu.
A nan kotu ta yi bincike ta amfani da na shari'a, tabbatar cewa wannan dan ba nasu bane ba. Dan haka ai da addinin musulunci da baya tabbata da sai da aure, wanda da yake la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidin. An samu cikakken aure kuma babu yadda za a yi ma a hankalci a adalci a ce da ana danganta shi ga mutum uku. Wannan hankali ma ba zai dauka ba wannan sana kuma ma shari'a musulunci.
To ko me mahaifin wannan matashiya zai ce
ya kamata a ci hukuncin zina din na aishi saboda haka ya kamata a yi hukuncin wannan zinar da aka yi wani matakin zamu dauka tunda abin da yafi karfi mu ba mu da wani goyon baya sai Allah dana kowa ne mun karbi da
ya zuwa yanzu dai matashiyar ta goye dan nata ta kuma tafi da abinta tana gyaran majanyin goyon tunda dai tana kaunar sa kuma fatan mu anan shine ya ubangiji Allah iraye wannan jariri rayuwa kyakkyawa mai tarin albarka tunda dai shi babu ruwan sa amin kuma wannan labarin yana daga cikin labaran da muka sanya muku a shafin mu na Facebook gabanin kawo muku shi inda al'umma bila adadin suka bibiye shi wasu kuma suka bayyana ra'ayoyin sa akai kamar irin su Aisha Umar Ejoda inda take cewa Allah ya kiyaye gaba amin su kuma wadanda suka yi Allah Ubangiji ya shirye su shi kuma Abu Muhibba da Alkano da Abubakar Usman suka ce Allah ya kyauta a ra'ayin ya wala sani ta kai da Nuruddin Nuruddin kuwa bayan sun ce Allah ya kyauta din su ma sai suka ƙara da addu'ar Ubangiji Allah ya shirye waɗanda suka yi wannan aiki shi ma Hashimu Muhammad Ladan Ayyo addu'ar Allah ya kyauta yayi inda shi kuma Abdullahi Musbawu dan Batta yayi mana fatan alheri wanda muke godiya akan wannan fata da ma sauran dukkanin al'umar da suke bibiyan mu ta kowace fuska kuma saboda lokaci zamu dan tsayirta a karanta sakonnin Facebook din kuma kuma za ku iya bibiyar shafin namu na Dala FM Kano 88.5 domin ganin irin labaran da muke sanya muku kuma bayyana ra'ayoyin ku akai to daga duniyar yanan gizon dai sai kuma teburin mu na talla
kai ni kan yau naga ta kaina waya kullun sai cimin kuɗi take kamar gara na sayi data dan shiga yanar gizo ban yi komai da ita ba zut an zuke kamar iska ta kwashe karmami na kai korafi an ce waye daga layin wayar da nake amfani da shi dan haka ni kan kawai na gaji
shakurun mun ka aboki na aika ta fara kamfanin nan wato Qatar MS Group of Company ya bude muku wani mashahurin waje da zai share muku Hawaii ta hanyar ɗaya daga cikin kamfanonin sa mai suna yau da gobe communication MTN data partner tare da hadin gwiwar kamfanin MTN wannan company shahararre ne ta wajen samar muku da layin wayar MTN mai karfin network sannan kuma suna register line wato idan ka siya nan take sai ai maka register
sannan akwai waya ta naira 8000 da zarar ka siya zaka samu kyauta ta SIM da kuma naira 500 domin ka sai data
kamfanin sai shahara wajen dawo muku da lambobin ku na sirri ta hanyar yin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato PUK retriever kamfanin yana sayar da wayoyin hannu masu karfin network akan fasahar 3G da 4G suna yin swapping din layukan waya da sai da katin wayar turawa ta hanyar tsarin BTU
kamfanin yana sai da data dan shiga yanar gizo sannan ya kawo muku tsarin Pestilin
wannan kamfani yana yin SIM upgrade wato daga darajar layin wayar sadarwa daga matakin 2G 3G zuwa matakin 4G zaka same su ne a opposite tashar rijiyar Zaki kusa da layin gidan Malam Ibrahim Kalila opposition su mai lamba 416 kan titin Gwazo Road dake kanan Dabo ko ka tuntube su ta lambobin wayoyin su kamar haka 080 320 7777 ko kuma 080 320 7779 yau da gobe MTN communication data partner muna da shahararrun ma'aikata don share muku Hawaii
shakka babu a El Samat komai na mata ne domin mata su ne tushen rayuwa mata malaman al'umma mata hasken rayuwa mata iyayenmu idan babu ku babu gida mata adan gari ohoho ina mata masu son canta dado don burge mai gida ina mata masu son kece raini a gidan biki ina mata masu son zama taurari wajen cabado a tsakanin mata masu ji da kansu ku kasance a rukunin kantunan El Samat dake shaƙe da galla gallan atamfofin Nigerian Wax Diamond Classic Cote d'Ivoire Brilliance Attitude Fire Touch Chicken Baby Dochi Pattern Holland Swissless, Swiss Atampa, Swiss Cutting, Swiss Boil, the several leshika da materials da suka dace da kwalliyar zamani abin sha'awa. Dagwas, dagwas. Domin kada a ba ku labari, rukunin kantunan El Samat sun fara daga lamba 8 Unity Road, lamba 83 Layin Jallaba, da lamba 1 Amana House, da lamba 1 Ibrahimawa kan titin IBB duk a kasuwar kantin Kwari. Sai El Samat dake Ado Bayar Mall da kuma El Samat dake gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karabiu titin Ibrahim Tayo a kanan Dabo, Nigeria. A kantunan El Samat da kalmar riba muka dogara da neman alba
To madalla anan kuma wata mata ce ta nemi mijinta da ya sauke mata saboda mugun duka da kuma kwana da kawayenta da take zargin yanayi subhanallahi wannan lamari dai ya sa ta garzaya kungiyar kare haƙƙin dan adam da jin kai ta ƙasa wato Human Rights Foundation of Nigeria domin ta shiga tsakani tunda dai ta ce ta kai mai gidan nata ofishin yan sanda amma bai daina ba dan haka ita kuma tace tunda dai yanzu auren ba wani zaki sai tsabar daci to ya sauke mata
My marriage is not sweet anymore. My husband does frustrate my life. He do beat me up with belt, with hands, with slap most of the time. He's sleeping with my friend at hotel. To the extent that I confronted the girl said yes.
To turancin nata dai yana cewa auren ba zaki sai mugun duka da hannu ko ma da bel sannan kuma ga kwana da yake da kawayenta a wani hotel har ma kuma ta tinkari ɗaya kawar tata ta kuma ce mata sun kwana din sai me
Some people may assume that maybe in your tradition is somehow normal to a person having a wife and another personal wife aside.
No, it's not tradition to our side. If you want to have like two wives or so, you go ahead and marry the two. Then we'll know that yes, you're married to
two. To a wannan gaba dai mun tambaye ta ne kan cewa ai wasu suna ganin su al'adarsu kamar ko ba wani abu bane mutun yana da mata ya kuma yi wata budurwar ta daban a gefe. Amma sai ta ce a'a, su ma al'adarsu babu badalar, domin dai idan mutun yana da doguwar bukata sai ya auri mata sama da daya. Kuma daga nan ne muka waiwayi shugaban kungiyar ta kare haƙƙin dan adam da jin kai, Alhaji Muhammad Bello Gadan Kaya, wanda ya ce tunda ta fara kai al'amarin wajen yan sanda, to za su koma wajen yan sandan su hada ƙarfi da ƙarfe da su don yi wa tufkar hanci.
Kowane yare a Najeriya yare 360 in dai yazo ya kawo korafi, mun je ma Enugu akan case din Yamura, mace fa ba jaka bace, ka auro ta dan ka dora mata kaya ko ka dake ta. Saboda haka muna fada cewa duk wanda yake dukan matansa, mun mutun yana so ya gwaje kwanji ga gidan dambacin, ga su shagon arewa, ga shagon kudu, sai ya je ya gwaje kwanjin sa.
To sai mu ce Allah Ubangiji ya kyauta amin. Kuma a yayin da wannan mata take neman sai ta koma bazawara, shi kuwa wani mutumi tunuma ya koma bazawarin ya sallami tasa matar, saboda yadda ya ce tana kwashe masa kayan abinci tana aikawa da su gidansu. Kuma shi gashi ba mai ƙarfi ba ne, ga dai tattaunawar Jakadiya Asma'u Sadiq Baby Nice da ta yi da wannan bazawari a cikin fannin zawarawa.
Daga lokacin da muna zance da ita dai aka kawo kuɗi aka yi komai, sai wani ya shigo yazo sai nuna kuɗi ya kawo har da mukullin mota da iyayen gabaki ɗaya, sai suka juya mun baya gabaki ɗaya. Amma ita yarinyar sai halacci bata juya mun baya ba, har Allah ya sa aka kai ga an yi aure amma da kyar.
To da aka yi auren ya aka yi aka rabu,
da aka yi aure sai aka dinga shigowa da wani abu, yau a ce sai an bada kaza, gobe sai a ce sai an bada kaza, sai an kulo kaza, karshe ma dai na sai abinci sai yanzu wannan tarar babu. In na tambaye su sai ai daga gidansu ne aka zo aka yi ba.
To amma baka ganin cewa gidansu ko ba su da hali ko wani abin irin ka taimaka musu da kana?
Suna da hali, kuma babanta mutumin kirki ne, uwace dai so sai dai addu'a.
To kun taba zama da mahaifin domin ka faɗa abin da ke faruwa?
Ai zama ma ya fi so shirin masaki, mun zauna sosai da iyayenta da nawa an zazzauna ma abin ina.
Karshe me yasa kai saki?
Cin mutunci ne biyo baya. Ina kwanci a gado, aka zo aka janye na aka ce ba gadon ubana bane. To daga lokacin naga abin nan mafi maslaha sa arabin.
To shin zaka iya dawo da ita a wannan lokacin ko kuma ba yiwa dawo da ita?
In zan iya dawo da ita amma sai bayan baba ba, tunda baba taba wannan ya dawo da ita.
To sai a yi hattara ma'aurata, kuma idan muka koma kotu za mu tsaya ne a kotun shari'ar musulunci wadda ke zamanta a Brigade PRP, inda aka gurfanar da wani mutumi da aka buɗe wa shagon kasuwanci mai ɗauke da dukiya ta kimanin naira miliyan 2. Bayan kuma ɗan wani lokaci an zo an yi lissafi, sai aka tarar sama da naira miliyan guda ta salwanta ta yi ɓatan dabo. Shi kuma ya ce ya yarda sun ɓatan, amma fa sai dai shi bai san yanda aka yi ba, sama ko ƙasa dukiyar ta yi Allah masani, tunda dai shi bai ci ba, kamar dai yadda ya shaida a ganawarsu da jakada Abubakar Sabo.
Sai kana ban ji daɗin sa, ba ni da'o ba, kuma ina da marayuwa ƙarƙashina, ana yi min kallon ina da gaskiya, sai kuma wani yanayi na kasuwa ya zo sai ya mai da ni wannan mara gaskiyar da ake gani na wanda ba ma ciniki, to kuma wannan iftila'i da ya faɗa mini asalin kuɗi miliyan 2,450,000, daga baya zai karɓi 500,000 sai 42,000, sai da aka lissafin kayan shago da akwai kaman 700,000, sannan na mai lissafi akwai kuɗin wuta da muke biya naira 70,000, sannan da akwai kuɗin da muke ɗauka 350,000 a matsayin wata 16 shine kuɗin kama 336,000. Yanzu dai a takaice bayan lissafi da wannan sharan kudaden kawai shi yana lissafin miliyan 1,300,000.
To kotun dai ta tura matashin gidan kurkuku kafin ranar 13 ga watan gobe a sake dawowa. To tunda dai mun rufe layin kotun, bari mu je ga fannin mu na lafiya, inda Jakadiya Zulfa'u Musa ya kasayi ta tattauna da wani likita da ke asibitin ƙwararru na Murtala, Dr. Abubakar Musa Yakubu, dangane da mahimmancin yawaita shan ruwa a wannan lokaci da muke ciki na zafi.
ruwa shine kaso mafi yawa da ya samar da cikin dan adam kuma shine ya samar da mafi yawa daga cikin jini wanda shine yake kewayawa da duk wani sinadari da zai shiga jiki da kuma wanda zai fita daga jiki duba da irin wannan yanayi yanayi ne wanda yake tattare da jiki yakan rasa ruwa a lokuta da dama ba tare da mutun ya sani ba wanda a likitance shi ake kira insensible water loss kamar misali ta hanyar gumi wanda in ya fito daga cikin fatarsa zai bi cikin iska ba tare da mutun ya sani ba mafi yawan lokuta a irin wannan yanayi mutun yakan rasa ruwa na jikinsa ta hanyar wannan tsari shan ruwa a wannan lokaci yana da matukar muhimmanci domin shi zai bada dama jiki ya maye gurbin ruwan da mutun yake rasawa a irin wannan yanayi sannan kuma jiki yana buƙatar ruwa domin daidaita yawan sinadarai da suke cikin jininsa sannan kuma saboda lafiyar kodar jiki lokacin sanyi mutun yakan sha ruwa kadan kuma zai ga yayi fitsari da yawa to a wannan yanayi jikin mutum baya rasa ruwa ta wannan hanyar kamar yanda yake rasa shi a lokacin zafi to wannan yakan sa ruwan da koda take tacewa ta tura shi ta hanyar fitsari yakan yawaita sabanin lokacin zafi
kamar wani adadi ya kamata na ruwa dan adam ya rika sha wanda zai tafi da lafiyar shi ne ya kamata
babu wani adadi da za a iya cewa lallai ga iya adadin da mutum ya kamata ya sha duk da cewa shi jikin mutum yakan iya daidaita shi ta hanyar sa mutum ya ji kishirwa ya nemi ruwa ya sha to amma abinda bincike ya nuna shine alal akalli mutum ya kasance ya sha lita 3 na ruwa duk rana wannan shi zai tabbatar masa da cewa ruwan jikinsa ya wadata ya ci gaba da aiki kamar yanda ya kamata
shawara za a ba iyaye dan yadda za su riƙa kula da bayu yaran su kanana musamman inda ba su da baki ruwa akai akai a irin wannan lokaci na zafi
so yana da kyau iyaye su kula da ba su ruwa akai akai duba da ganin cewa wannan yanayi ne na zafi jikinsu yana buƙatar ruwa sosai fiye ma da yanda manya suke buƙata
kafin mu karkare sharariyar makarantar nan wato Daba Academy ta fito da sababbin tsare-tsare na koyar da turancin mu'amala cikin wata 6 kacal ko kuma shekara 1 babu yawa ga 'yan kasuwa ko 'yan sakandire har ma da 'yan kwaleji da ma waɗanda ba su taɓa shiga aji ba haka kuma makarantar tana da tsarin koyar da kwamfuta kyauta ga ɗaliban da suka kammala makarantar baya ga tsarin koyar da rubutu da karatu da kuma ajujuwan da ke ɗauke da mutum 10 kacal wato special class za a iya samun famɗin shiga makarantar a kantin Sammanin Fatuhu da ke kasuwar kantin Kwari ko kuma Sammanin Fatuhu Mall da ke kan titin Zaria domin ƙarin bayani sai a tuntuɓi lambar waya 081-37-0293 sanarwa daga Mr. Dabo wato director kuma kan musallame za ku iya sauraron shirin kacokan baki ɗaya a shafinmu na internet www.dalafmkano.com ko kuma ma ku saurari tashar baki ɗaya kai tsaye ta wannan shafi har da shafukan Streamer Radio, Live Online Radio, Africa Radio, Online Radio Box, Live from Niger da kuma shafin TuneIn kuma a madadin Bahari Isa wanda shine Isa da ni da ku sai abokan aiki 'yan biyar sarakan zazu har da taimakon Ma'azu Musa Ibrahim ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi Soran Dinki nake cewa Allah Ubangiji ya sake sada mu da alkhairinsa amin na barku lafiya